believe the lamp na bed. Na niri believe the bed. Bot bot na pa. Bot glory si una pa. Jesus ni kupayam na bed. Kukru au na bed. Bot bot na pa. Bot glory si una pa. Lamb believes in Abna Bed, Nandiri believed in the name, but God glory seemed above.
Jesus, the group
I am the bed, good crew out of hell, but God glory seemed above. Lamb believes in Abna Bed, Da ba, 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 da ba